Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, da fata an wuni lafiya. Baba Yakubu Makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Alhamis, 15 ga watan Satumba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Baballe da kanun labarai.
A yau Alhamis ne shugaban kasar Sin Xi Jinping da shugaban Rasha Vladimir Putin suka gana a tsohon birnin Silk Road na kasar Uzbekistan. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa da sanyin safiyar yau Alhamis cewa manyan kamfanonin jiragen kasa da kungiyoyin ma'aikata sun cimma wata kwarya-kwaryar matsaya kan kyautata albashi da inganta yanayin aiki da nufin daƙile yajin aikin jiragen kasa a faɗin kasar. Wani jami'in kasar Armenia ya faɗa jiya Laraba cewa Armenia da Azerbaijan sun cimma tsagaita buɗe wuta bayan da suka zargi juna kan rikicin da ya barke akan iyakarsu.
Kadan labarin kenan. A cikin shirin za ku ji cewa ambaliyar ruwa da ake fuskanta a jamhuriyar Niger ta haddasa asarar rayukan mutane sama da 100.
Mun samu rashin rayuwa 137. Bayan shi an samu dabbobi ma da suka mutu cikin wannan ari, kuma da dama na halluta wani gurin shukar da aka yi waya cinye ta ba za a samu abinci musanta ba.
Yau take ranar bikin demokradiya ta kasa da kasa, wanda bikin na bana zai mai da hankali ne akan muhimmancin yancin kafofin yada labarai ga demokradiya.
Wannan jamhuriya ta hudu mun samu walwala na yin aikinmu ba tare da tsangwama ba, duk da yake ba za mu ce ba daya komai ya tafi daidai ba, akwai matsaloli, to amma gaba daya idan aka dunkule mun ce alhamdulillah.
Kamar kowace rana Alhamis, yau ma muna tafi da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawwa Umar za ta gabatar. Za ku kuma ji kaɗan daga ra'ayoyin da kuma sauraro ka iko mana ta hanyar email. To amma bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. A yau Alhamis ne shugaban kasar Sin Xi Jinping da shugaban Rasha Vladimir Putin suka gana a tsohon birnin Silk Road na kasar Uzbekistan, inda suka tattauna kan yakin Ukraine da tashin hankalin da ake yi a yankin Taiwan, da ƙarfafa dangantaka da ke tsakanin kasar Sin mai faɗa aji da ke tasowa da kuma Rasha mai albarkatun ƙasa. A ziyararsa ta farko zuwa wajen Sin tun bayan ɓullar annobar cutar COVID-19, shi ya isa tsakiyar Asiya jiya Laraba, wata guda kafin jam'iyyar gurguzu ta tabbatar da matsayinsa na shugaban kasar Sin mafi ƙarfi tun bayan Mao Zedong. Da tsakar ranar yau Alhamis ne shugaba Xi da Putin za su kuma haɗu a Samarkand, a cewar wani jadawali da tawagar Rasha ta raba manema labarai. Mataimakin shugaba Putin kan harkokin ƙetare Yuri Ushakov ya shaidawa manema labarai a Moscow a ranar Talata da ta wuce cewa shugabannin za su tattauna kan batutuwa da suka shafi ƙasashen biyu da kuma manyan batutuwan shiya-shiya da na ƙasa da ƙasa. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa da sanyin safiyar yau Alhamis cewa manyan kamfanonin jiragen ƙasa da kungiyoyin ma'aikata sun cimma wata kwarya-kwaryar matsaya kan kyautata albashi da inganta yanayin aiki da nufin daƙile yajin aikin jiragen ƙasa a faɗin ƙasar. Wannan nasara ce ga dubun dubatar ma'aikatan jirgin ƙasa da suka yi aiki tukuru lokacin annoba don tabbatar da cewa iyalai da al'ummomin Amurka sun sami isar da abin da ya samu ci gaba a cikin waɗannan shekaru masu wahala, in ji Biden. Sakataren kwadago Matthew Walsh ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa yarjejeniyar ta zo ne bayan tattaunawar sa'o'i 20 da aka shafe ana tattaunawa tsakanin kamfanonin jiragen ƙasa da ƙungiyoyin kwadago. Walsh ya ce yarjejeniyar ta daidaita buƙatun ma'aikata, kasuwanci da tattalin arzikin ƙasarmu. Walsh ya ce tsarin layin dogonmu na da muhimmanci na samar da kayayyakinmu, kuma katsewa zai yi mummunan tasiri ga masana'antu, matafiya da iyalai a faɗin ƙasar. Wani jami'in ƙasar Armenia ya faɗa jiya Laraba cewa Armenia da Azerbaijan sun cimma tsagaita buɗe wuta bayan da suka zargi juna kan rikicin da ya barke akan iyakarsu. Armen Grigoryan, sakataren kwamitin tsaro na ƙasar Armenia, ya faɗa a wani jawabi da aka watsa ta gidan talabijin cewa yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar ta fara aiki. Kawo yanzu dai babu wani bayani daga Azerbaijan game da yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar. A yau Alhamis ne kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya zai tattauna lamarin a zaman da kasar Armenia ta bukata.
An jima kaɗan baballe zai shigo da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan, a jamhuriyar Nijar ambaliyar ruwa da ake fuskanta a sassan kasar ta haddasa asarar rayuka na sama da mutane 100 haɗe da dabbobi da dama. Sannan ta yi sanadiyar rugujewar dubban gidaje da asarin dimbin dukiyoyi sakamakon ruwan sama da ake ci gaba da samu. A yanzu haka, lamarin da ya sa gwamnatin kasar ta soma neman gudunmuwa daga abokan hulɗarta ta ƙasa da ƙasa don agaza waɗanda wannan abin ya rutsa da su. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai Sulaiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
A taron manema labaran da ya kira a wannan Alhamis, ministan ayyukan jin kai Alhashi Lawan Magashi ya yi bitar halin da ake ciki a fadin kasa sakamakon ruwan saman da aka tafka daga watan Yuli da na Agusta har zuwa ranar 13 ga watan nan na Satumba.
Shekarar bana sai mu ce alhamdulillah. Wannan shehohin namu guda 8 duka sun samu gyara na ruwa. A Maradi mun samu magidanci 6431 wanda iyalansu sun zama 58,134 wanda ruwa ya musu gyara. Daga Maradi da magaran ke biyo mata da magidanci 7,335 jama'a su 57,561. Na uku mai biyowa shi ne jihar Difa. Jihar Difa magidanci 3,301 iyalansu 25,523. Na hudu Doso magidanci 2,486 wanda ruwa ya musu gyara iyalansu 21,469. In tsaya a Nabiyal Talabiri magidanci 6,612 ruwa ya musu gyara iyali 16,556. Jimilla magidanta 22,406 iyalai 189,360. Mun samu rashin rayuwa 137. Bayan shi an samu dabbobi ma da suka mutu cikin wannan abin, kuma da dama na halluta wani gurin shifkar da aka yi ruwa ya cinye ta, ba za a samu abincin musanta ba.
Ministan ya ce gwamnati ta samar da agajin gaugawa ga mutanen da wannan bala'i ya afkawa da dan abin da ba za a rasa ba. To amma ya buƙaci gudunmuwar ƙasashe da ƙungiyoyi masu hannu da shuni.
Muna godiya ga duk masu hannu da shuni da suka kama ma gwamnati muka fuskanci wannan abin. Bana ta zamanto alhamdulillahi, kuma muna godiya gare su. Kuma muna kira ga magajin gari iri-iri wanda suka san zancen da nake yi. Kun san kuna da guri-guri inda ruwa ya hana aiki. Kuna ba su gurin wannan, kuma su takarda ku amshi kuɗinsu, kuma su takarda ku ba su izini su yi gini. Wani sai a ba shi izini ya zo ya yi gini bisa inda ruwa yake bi, sai ya zo ya sa siminti mai ƙarfi wanda ruwa in ya zo bai iya shiga gidan shi, kuma bai yi ba kofar da zai wuce, kuma ina za shi sai gidan makwabci.
A yankunan da wannan al'amari ya fi muni, ambaliyar ruwa ta tilasta wa ɗimbin mutane tarewa a makarantu a wani lokacin da ake shirin komawa ajin karatun shekarar 2022-2023. Saboda haka gwamnati ta umarci magardan gari su ɗauki matakai kafin zuwan ranar buɗe makarantu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sulaiman Muni Barma da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan yanar sadarwa da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Yanzu ga baballe da ci gaban labaran duniya.
Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya karbi bakuncin shugaban hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen domin tattaunawa a yau Alhamis a Kiev. Da von der Leyen ta ce zai hada da tattalin arzikinmu da jama'ar mu kusa, yayin da Ukraine ke ci gaba da samun shiga. Ukraine ta nemi shiga kungiyar tarayyar Turai a ƙarshen watan Fabrairun da ya gabata, kwanaki bayan da Rasha ta kaddamar da mamayarta. Kungiyar EU ta baiwa Ukraine matsayin yar takara a watan Yunin da ya wuce a Kiev, a ziyararta ta uku tun lokacin da aka fara yakin Rasha. Abubuwa da yawa sun canza, yanzu Ukraine ta zama yar takarar EU. Von der Leyen ta wallafa a shafinta na Twitter. A ƙasar Uzbekistan, rikicin Ukraine ya kasance a cikin ajandar tattaunawa tsakanin shugaban Rasha Vladimir Putin da shugaban Sin Xi Jinping. Kasar Koriya ta Arewa ta ce nan ba da jimawa ba za ta fara allurar rigakafin COVID-19, amma har yanzu ba san irin allurar da za ta yi amfani da su ba, inda za ta samu ko kuma allurai nawa za ta yi amfani da su. A cikin wani jawabi da aka gabatar a makon da ya gabata ga Majalisar Koli ta Jama'a, Majalisar Dokokin Kasar, Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da alama ya nuna cewa za a fara kamfe na allurar rigakafin COVID-19 a watan Nuwamba. Yayin da muke ba da rigakafin ta hanyar da ya dace, ya kamata mu ba da shawarar cewa duk mazauna kasar su sanya abin rufe fuska don kare lafiyarsu daga watan Nuwamba, inji Kim. Yana mai gargaɗin yiwuwar sake bullar COVID-19 da mura a wannan hunturu. Gargaɗin na Kim ya zo ne kasa da wata guda bayan ayyana nasara kan kwayar cutar tare da sassauta wasu tsauraran matakan yaki da annobar na Koriya ta Arewa.
A gaida baban Lai ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A shekarar 2007 babban taron Majalisar Dinkin Duniya ya ayyana ranar 15 ga watan Satumba a matsayin ranar demokaradiyya ta duniya. Tun daga wancan lokacin ne kuma ranar ta zama wata dama ta shekara don duba matsayin demokaradiyya a duniya. Bikin wannan shekarar shine na 15 kuma zai mai da hankali ne akan muhimmancin yancin kafofin yada labarai ga demokaradiyya da zaman lafiya da kuma isar da manufofin ci gaba mai dorewa. Idris Abdullah Bako daga kasar Ghana ya aiko mana wannan rahoto.
Media workers face censorship, detention, physical.
Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres kenan a jawabinsa na wannan ranar demokradiyya ta duniya ta shekarar 2022 yace ma'aikatan yada labarai suna fuskantar takunkumi, kullewa, cin zarafi har ma da kisa, galibi ba tare da hukunci ba. Irin waɗannan duhun tafarkin babu makawa suna haifar da rashin zaman lafiya, rashin adalci da fiye da haka. Idan babu yancin yan jarida, demokradiyya ba za ta iya rayuwa ba.
Without a free press, democracy cannot survive.
Bikin ranar demokradiyya na wannan shekarar shine karo na 15 kuma zai mayar da hankali ne kan muhimmancin yancin yada labarai ga demokradiyya da zaman lafiya da isar da manufofin ci gaba mai dorewa. Zakariya Tanko malami ne a jami'ar koyar da aikin jarida na Ghana ya yi ƙarin bayani akan muhimmancin wannan ranar da kuma takin wannan shekarar.
Mulkin demokratiya mulki ne wanda ita karfi power ya bature yace yana hannun mutane ne. Shi wanda ke jagoran mutane lalle dole in cikin demokratiya ya kamata su ji mutane su fadi abinda su ma suke da bakin su da zasu su fadi. To su yan wasa labarai su ne ido, baki da kunnuwan mutane. Ashe ya kamata a samu wanda da su zo su suna duba cewa amanan da aka ba su danga mutane ko wane ne duka yake rike da wani iko, ya kamata a zo a samu waɗanda da su amince cewa mai shi yana aiki yanda ya kamata.
Wasu ma'aikatan yada labarai a nan Ghana sun bayyana wa muryar Amurka ra'ayinsu game da yadda demokradiyyar Ghana ta ba su damar gudanar da aikinsu da kuma ƙalubalen da yake da akwai.
Sunana Abdulhanan Adam daga tashar GH1 TV da kuma Star FM a karkashin tutar EIB network a nan kasar Ghana. Demokradiyyar a kasar Ghana ta manyanta sosai, amma an muka duba a bangaren mu wajen yada labarai a kwanakin nan ma musamman mun samu yan jarida da dama suna samun matsala wurin wato aikata ayyukansa, inda muke samu wato yan siyasa musamman ma waɗanda ke riƙe da ragaman mulki su ne muke samu suna nan suna kawo mana wani cunkoso a cikin aikinmu.
Sunana Salu Shaibu Sarauta na gidan talabijin Gaskiya TV matsayin ɗan jarida a nan Ghana. Na ce lalle wannan jamhuriya ta hudu mun samu walwala na yin aikinmu ba tare da tsangwama ba, duk da yake ba za mu ce ba ɗaya komai ya tafi daidai ba, akwai matsaloli. To amma gaba ɗaya idan aka dunkule mun ce alhamdulillah mun samu ci gaba matuka na kwaɗan albarkacin baki.
A ƙarshe Isa Mai Rago Jibril Abbas ɗan jarida kuma mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum ya shawarci gwamnati da ta daina musguna kafofin yada labarai.
Kira ga gwamnati da ta daina yawan rufe gidajen yada labarai idan 'yan jarida suka yada labarai da take ganin ba daidai bane. Ya kamata baiwa yan jarida iko wurin ganin cewa duk abubuwan da ke tafiya koko da ke wakana a fannin gwamnati a cikin kasa baki da yin haka ina jin zai taimaka wurin ilmantar da al'umma da kuma sanin abin da ke watan gudana a fadin duniya baki daya.
Lalle ko kafofin yada labarai masu inci masu zaman kansu masu sanarwa jama'a al'amuran da suka shafe su yana baiwa jama'a damar yanke shawara mai kyau da kuma sa gwamnatoci taka tsantsan wajen gudanar da harkokin su. Idris Abdullahi Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Idris Abdullahi Bako. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka ko da yaushe za iya zuwa shafukanmu na internet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai magana ne akan cutar shawara wato yellow fever a Turanci. Zazzabin shawara na ɗaya daga cikin cututtukan da suke ƙara yaduwa tare da addabar mutane a Najeriya, inda a halin yanzu cutar ta yi sanadiyar mutuwar mutum 14 a jihohi 10 na faɗin ƙasar. Duk da cewa ƙungiyar lafiya ta duniya ta tabbatar da cewa cutar na da rigakafi mai matukar inganci da kuma sauki, hakan ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya ga ya dace tattauna kan cutar don wayar da kan jama'a ta yadda za su ɗauki matakan kariya. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Maryam Ahmed Al-Mustafa. To likita, masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani kan zazzabin shawara.
Yellow fever cuta ne da yake cikin cututtukan da muke ce musu viral hemorrhagic fever. Ma'ana, in cutar ta ci mutum za ta iya sa mutum ya riƙa zubar da jini ko ta hanci ko ta baki ko ta kunne ko ta wani waje daban. Misalin wasu cututtukan da ake ce musu viral hemorrhagic fever su ne su Ebola, su Lassa fever, su dengue fever da wasu abubuwan kuma. Abubuwa daban-daban ne suke jawo su, amma duka suna iya sa mutum ya rinka zubar da jini in suka ci jikin mutum.
Shin me ke kawo cutar?
Yellow fever wato ciwon shawara infection ne. Wato akwai microorganisms kala-kala da suke jawo infection kamar su bacteria, da su viruses, da su fungi, da su protozoa, da kuma su parasites. To shi yellow fever din cuta ne da viruses suke jawowa, wato shi karin kanshi virus. Shi kuma virus din ana dauka daga cizon sauro ne. Idan sauro ya ciza dabba mai shi kamar biri zai iya daukar cutar. To idan ya dauki cutar duk mutumin da ya samu ya ciza zai iya bashi ciwon shawara din. So yanayin yanda ake samun yellow fever kamar yanayin yanda ake daukan malaria ne. Bambanci na ɗaya shine sauran da yake jawo ciwon shawara wato yellow fever daban yake da sauran da yake jawo malaria. Kaman a ce Bature ne da Balarabe. So sauran ma kala-kala ne, wato species ne. Species din da yake jawo yellow fever ana ce musu Aedes aegypti. Species din da yake jawo malaria kuma ana ce musu Anopheles species. Bambanci na biyu shine yellow fever viruses ne suke jawowa, bayan malaria protozoa ne suke jawowa. Sannan bambanci na uku, yanayin yanda cutar take nunawa a jikin mutum daban yake idan yellow fever ne. Ya kamata mutane su san cewa yellow fever wato cutar shawara ba cutar da ake dauka ta mu'amala da mutum mai shi bane. Ma'ana, in kuna zama tare ko kuna amfani da kofi daya ko kuma mutum ya maka hattishawa a fuska, ba wai zaka dauki cutar bane. Ba a bayarwa directly from person to person, wato mutum ba zai iya bayarwa directly to wani ba sai an samu sauro a tsakani.
Menene alamun cutar zazzabin shawara ko kuma yellow fever?
Yawanci alamomin cutar shawara ba sa nunawa a jikin mutum sai bayan kwana 3 zuwa bayan kwana 6 bayan cizon sauro din. In mutum ya samu yellow fever ko cutar shawara zai iya jawo mishi dan zazzabi, mutum ya ji ya gaji, mutum ya fara jin ciwon jiki ko ciwon baya ko ciwon kai, mutum ya fara amai. To yawanci mutane da yawa fa cutar ya kan tsaya musu a haka, wato jikinsu yana iya maganin cutar. Amma a mutane kaɗan cutar zai iya yin tsanani ya jawo musu wani abin da muke cewa multi organ dysfunction, wato wannan shine organs din mutum su fara mutuwa. Na farko zai iya taba hantan mutun ya jawo mishi jaundice. In fact inda aka samu sunan kenan masu yellow fever, wato idan mutun yana da shi ya taba liver shi, wato hantan shi zai iya developing jaundice sai aga mutun ya fara zama yellow, idanuwan shi sun fara komawa yellow, wato kalan daurawa. Zai iya taba wa mutun koda ya jawo mishi abin da muke cewa renal failure, wato kodan mutun su daina aiki har mutun ya iya bukatan dialysis. Zai iya sa mutun ya fara bleeding, wato jini ya fara fitowa ta baki ta hanci, mutun ya fara tarin jini ko ya fara aman jini ko ya fara habo ko ya fara fitsari ko kashin jini ko kuma fatan mutun ya fara canja kala saboda jinin da yake zuba karkashin fatan. Sannan in ya gama yin tsanani zai iya jawo mutun koma, wato a ce mutun ya zama vegetable kenan, sannan zai iya kashe mutun idan cutar yayi tsanani.
To likita suwaye masu kafi cin karo da cutar?
Babbar wanda suka fi kama wannan cutan sune wanda ba a masu rigakafin yellow fever ba. Sannan matafiyi wanda ya bar inda yake inda ba yellow fever ya dauki kafa ya tafiya ya zo inda ake cewa endemic area, wato inda ana da yellow fever dama throughout the year. Waɗannan sune suka fi kamuwa da ciwar yellow fever, wato ciwar shawara.
To dakta, yaya za a kwatanta tsananin cutar yellow fever idan har ba a dauki matakin da ya dace a kuma lokacin da ya dace ba?
Kungiyar lafiya na duniya, wato World Health Organization, sun nuna cewa yawancin mutanen da suka kamu da yellow fever sukan warke da kansu, wato jikinsu yakan yi fada da wannan ciwon. Amma a kadan din su basu ba da percentages ba, amma suka ce a mutane kadan sukan kamu da tsananin cuta, wato cutan ta kan ci jikinsu sosai. Kuma in mutane suka dauki cuta mai tsanani, about 20-50% of them, wato rabinsu, za su iya mutuwa ma a kwana 10 da daukan cuta.
Shin cutar na ɗaya daga cikin cututtukan da ake iya dauka? Ma'ana mai fama da cutar zai iya yada ta ga sauran jama'a?
Kamar yadda muka yi bayani, yellow fever, wato cutar shawara, ba cuta bane da mutane suke iya ba da juna, wato ba cuta bane ake dauka ta mu'amala. Mutum baya iya ba ma wani sai sauro ya shigo tsakani. Amma saboda kiyayewa, kuma saboda alamomin cutar yellow fever din suna kama da alamomin sauran cututtukan viral hemorrhagic fever din, akan so mutum ya keɓe kanshi kafin dai ya samu cikakkiyar lafiya.
A da sai na ji an ce akan ce idan aka ga jijiya musamman ma na farin mutum ya dan yi kore haka sai a ce shawara ne. Shin a cutar shawara na da alaka da wannan koren jijiya?
Wannan ba gaskiya bane. Dama a kowane mutum jijiyoyi suka nuna, ko baki ne ko fari ne ko mai duhu ne ko mai haske, jijiyoyi sukan nuna. Amma da ke mutane masu haske ko turawa, fatarsu tana da haske, ana iya ganin kala. So ba wai jijiyan bane kore, kuma ba wai jinin bane kore, muna ganin shi kore ne saboda yanda wuta, wato light, yake reflecting daga jikin skin din, duka physics ne. Hakan is normal, kuma ba abin da ya hada hakan da ciwon shawara, wato yellow fever.
To likita, daga ƙarshe wacce shawara zaki ba wa masu sauraron mu don daukar matakan kariya daga kamuwa da cutar shawara da ma sauran cutuka baki daya?
Duka dai mun san prevention is better than cure. Ya fi ka kare kanka akan abarka kaje kana neman magani. Akwai hanyoyin da mutane za su iya kare kansu. Na farko kuma babba shine ta hanyar rigakafi. Ana iya yin rigakafin yellow fever bayan wata 9 ne. To sai jariri ya wuce wata 9 ake iya bashi wannan rigakafin. Kuma in aka bayar, ana expecting zai bada wani abin da muke cewa lifelong immunity ne. Wato har abadan abada ana expecting zai kare mutum. Akwai booster da ake iya bayarwa, kuma shi ma kungiyar lafiyar duniya, wato World Health Organization, sun ce shi wannan booster ma ba dole sai an yi shi ba. In dai aka yi wa mutum rigakafin yellow fever, yana kare shi. Na biyu, yanda mutane za su iya kare kansu shine ta wani abin da muke cewa vector control. Wannan kawai hanyoyin da za a hana sauro ne, ma a hana su hayayyafa. Talin yanda mutane za su yi haka shine irin su yanke ciyawa, idan mutum yana da siranda wanda ake barin ruwa yana dadewa, shi ma a rinka zubarwa saboda su sauran za su iya saka kwansu su ta hayayyafa ta wannan hanya. Duk dai yanda akwai ciyawa ko inda ruwa yake zaune ba a so, domin duk anan sauran suke saka kwansu su ta hayayyafa. Hanya na ƙarshe yanda mutane za su iya kare kansu shine abin da muke cewa bite prophylaxis, wato wannan shine zaka kare kanka daga cizon sauro. Ɗaya daga ciki shine mutane suna bacci a cikin mosquito ne net idan mutane za su kwanta su rinka filitin daki za su iya using insecticide ko mosquito coil mutane su rinka sa long sleeve wato dogon riga dogon wando especially idan za su fita da daddare sannan banda sa bakakken kaya cikin dare
to masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka inda muka tattauna akan cutar shawara kuma da fatan an ji da fatan kuma za a dauki shawarwarin da likita ta ba mu a madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin wato Dr. Maryam Ahmed Al-Mustafa sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya
to a gaida Hawwa Umar da bakuwanta yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku kadan daga cikin ra'ayoyin da ka aika mana ta hanyar email
to bari mu fara da sakon baban liman mambandi tare da tasiri unguwar tudu da magaram da isu madattai da ali sarkin yakin ni'ima da shugaba iliya mai shayi garkin daura wadanda suka ce assalamu alaikum biyoyi hausa muna ce al'ummar jihar taraba alhinin mutuwar mutane hudu sakamakon hatsarin jirgin ruwa muna addu'ar allah ya ji kansu da gafara akwai bukatar mahukuntan kasar su dauki matakan shawo kan wannan matsala assalamu alaikum biyoyi hausa inji safiyanu gumin zangon daura Talafin shinkafa buhu 74,000 da kasar Japan ta bai wa gwamnatin Niger don a saida wa talakawan kasar cikin farashi mai sauki don kuma rage radadin tsadar rayuwa hakan abin kujinjina wa kasar Japan ne da fatan manyan kasashen duniya za su yi koyi da kasar ta Japan wajen tallafawa kananan kasashe don rage musu radadin tsadar rayuwa shi ma sani Muhammad Chindo unguwar karfin madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya kan batun tallafin na Japan yayi inda yace salam biyoyi Hausa Hakika taimakawa Niger da abinci don rage radadin matsantsalin arziki da kasar Japan ta yi abin ayaba ne. Allah ya sa taimakon ya kai ga waɗanda aka yi domin su. Sai kuma sakon Nazifi Ibrahim Rigar Mallam Shagari da Faruk Mahi Karoga. Wanda suka ce Viewer Hausa ko ina aka kwana dangane da shirin gwamnatin Najeriya na bunƙasa wutar lantarki zuwa yankunan karkara. Muna fatan kafin gwamnatin mai ci ta sauka za ta iya kokarinta wajen ganin yankunan karkara. Sun samu hasken wutar lantarki. A ƙarshe sai sakon Ali Abdullahi Doron Baga wanda ya ce shugaba Buhari ya cancanci yabo a wadin mulkinsa na shekaru hudun farko. Amma yanzu tsadar rayuwa da matsalolin tsaro sun sa talakawa ba sa garin alkayatan gwamnatinsa. Da fatan shugaban zai gaggauta gyara kurakuransa tun kafin lokaci ya kure.
To madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice.
A yau Alhamis ne shugaban kasar Sin Xi Jinping da shugaban Rasha Vladimir Putin suka gana a tsohon birnin Silk Road na kasar Uzbekistan inda suka tattauna kan yakin Ukraine da tashin hankalin da ake yi a yankin Taiwan da ƙarfafa dangantaka da ke tsakanin kasar Sin mai faɗa aji da ke tasowa da kuma Rasha mai albarkacin ƙasa. A ziyararsa ta farko zuwa wajen Sin tun bayan ɓullar annobar cutar COVID-19. Shi ya isa tsakiyar Asiya jiya Laraba. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa da sanyin safiyar yau Alhamis cewa manyan kamfanonin jiragen ƙasa da ƙungiyoyin ma'aikata sun cimma wata ƙwarya-ƙwaryar matsaya kan kyautata albashi da inganta yanayin aiki da nufin daƙile yajin aikin jiragen ƙasa a faɗin ƙasar. Wannan nasara ce ga dubun dubatar ma'aikatan jirgin ƙasa da suka yi aiki tukuru lokacin annoba. Dan tabbatar da cewa iyalai da al'ummomin Amurka sun sami isar da abin da ya samu ci gaba a cikin waɗannan shekaru masu wahala in ji Biden. Wani jami'in kasar Armenia ya faɗa jiya Laraba cewa Armenia da Azerbaijan sun cimma tsagaita buɗe wuta bayan da suka zargi juna kan rikicin da ya ɓarke a kan iyakarsu. Armen Grigoryan, sakataren kwamitin tsaro na kasar Armenia, ya faɗa a wani jawabi da aka watsa ta gidan talabijin cewa yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar ta fara aiki. Kawo yanzu dai babu wani bayani daga Azerbaijan game da yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya karɓi baƙuncin shugaban hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen domin tattaunawa a yau Alhamis a Kiev da von der Leyen ta ce zai haɗa da tattalin arzikinmu da jama'ar mu kusa yayin da Ukraine ke ci gaba da samun shiga. Ukraine ta nemi shiga kungiyar tarayyar Turai a ƙarshen watan Fabrairun da ya gabata, kwanaki bayan da Rasha ta kaddamar da mamayarta. Kungiyar EU ta baiwa Ukraine matsayin 'yar takara a watan Yunin da ya wuce.
Masu raro, da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Idan Allah kai mu a shirinmu na dare, wato da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Lazar Gresham da ita kuma ta hada ta kuma bada umarni, da Rob McLean injiniyanmu na wannan la'asariya. Baba Yaku makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A cikin shirin yau gobe 6:00. Assalamu alaikum.